kamar yadda aka saba akwai lambobin waya da ake turo tambayoyi a kowane lokaci 0907739397 akwai 0807-75-2298 idan an jima kuma cikin shirin za mu bude layuka domin ba ku damar yin tambaya kai tsaye na fata za a ci gaba da turo tambayoyin masu ma'ana kuma a dinga rubuto da suna da adreshi kafin mu kai ga fara tambayoyi wato karanto tambayoyin da su muke tare da suna ku bisa al'ada za mu ba malamin lokaci domin gabatar da muqaddama karam kallah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan rana da muke ciki ta Lahadi ina kyautata zaton cewa biyu ne ga watan safar watan safar shine jerin wata na biyu ko kuma shine wata na biyu a cikin jerin watannin addinin musulunci wanda suke bayani akan hijiran manzo alaihi salatu wasalam watan da ya kare shine watan al-muharram sannan muna cikin wannan wata na biyu shine watan safar watan safar kaman sauran watanni ne ma'ana Allah subhanahu wata'ala a dukkan watanni da ya samar da kuma dukkan ranaku da sa'o'i da mintuna dukkan daƙiƙoƙi babu wani wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai samar da alkhairi a cikin sa ba idan ya so ya samar ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya samar da aksin wannan daga cikin al'adu munana wanda suke na larabawan jahiliya sun canfa wannan wata na safar wanda malamai sun shayi mana bayanai musamman irin wayannan lokuta cewa larabawan jahiliya sukan datse tafiye-tafiye da huddatayya ta yin aure ko aurarwa ko abin da ya shafi kulla wani muhimmin kasuwanci a cikin wannan wata na safar wannan mugunyar al'ada ta su ba ta tagaito a wajen al'ummar Larabawa ba za mu samu mu ma kabilun Hausawa musamman Hausa Fulani wanda Allah ya sa muka tafirantu da addinin musulunci tun farkon al'amari to mu ma za mu samu cewa wannan tamfi ko wannan mugunyar al'ada ta naso a cikin da dama daga cikin mu shine canfa wannan wata da kuma jingina munanan abubuwa wanda ba su dace ba ga shi kanjin kansa wannan wata al'ada ta dan adam yakan canfa lokaci ko ya canfa wuri ko ya canfa wasu abubuwa na halitta galib musamman a lokacin jahiliya duk wanda zai zo da sifa ta gyara ya zo da sifa ta alkhairi musamman manzannin Allah da Allah subhanahu wata'ala ya aiko to za mu samu cewa kamar dai al'umma ta yi wa juna wasici akan canfa ainihin manzanni da kuma yi masu mummunan kale na jingina masu wayansu abubuwa marasa kyau da suke faruwa wannan ya faru a wajen annabawa da yawa Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake kawo kissan mutanen annabi Musa yace wa in tusibhum hasanatun yakwa fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayiru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan kikkiawan abu yazo musu aka samu kikkiawar damana aka samu amfanin gona kasuwanci ya gudana dabbobi ya zama sun hayayyafa an samu kikkiawan yanayi to sai su dinga cewa wannan dama abu ne wanda muka cancanci haka, wannan wani abu ne wanda dama mun saba da haka. Amma idan wani mummunan abu ya faru, sai su dinga canfa Annabi Musa alaihi salam da wanda suka yi imani tare da shi. Allah subhanahu wataala yace ku saurara, canfin ku yana nan tattare da ku, ma'ana dukkan abin da ya faru mummuna tattare da ku, ku ne sababin samar da wannan. Saboda Allah subhanahu wataala yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. To haka nan manzon tsira alaihi salatu wassalam shi ma bai tsira daga mushrikan Qurayshawa ba. Allah ya ce wa in tusibu hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama li ha'ula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula. Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan kikkiawan abu ya faru tattare da su ainihin mushrikan Larabawa, su ce wannan daga Allah ne, dama Allah ya saba yi mana irin wannan gatan. Amma idan wani mummunan abu ya faru, aka samu fari, aka samu dagulewa al'amurra, aka samu tasgaron kasuwanci, su ce to wannan kai ka ja mana wannan, kafin ka so mu wannan da'awar da kake mu san wannan ba, kuma ƙarya suke. Allah sai ya ce kullum min indillah, magangara alkhairi da kishi sa duka daga Allah subhanahu wataala ne. Yace me yasa mu wayannan mutane ba sa kusatan ma su fahimci maganganu? To anan zamu ga cewa manzo alaihi salatu wassalam yayi kokarin ruguza canfi da kuma shi'umci a fade da kuma aikace. A fade hadisi da dama sun maimaito wanda manzo alaihi salam daga cikin sai yake cewa la tiyarata wala hammata wala safar, wato babu shi'umci da tsuntsaye, sannan babu shi'umci da mujiya, sannan babu shi'umci da watan safar. Ana manzo alaihi salatu wassalam yana nuna cewa wannan abu da suke ginawa akan lokuta ko akan wayansu ashkas, to wannan shirme ne, kundin ka ne, molan ka ne, duka abin da suke faɗa ba gaskiya bane ba. Manzo alaihi salatu wassalam a cikin hadisi da dama ya nuna cewa abubuwa maganganarsu daga Allah subhanahu wataala da kafin sannan ayoyin alqur'ani duk sun yi bayani akan wannan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Babu wata musiba take faruwa a ban kasa ko a kawunan ku ba sai tana cikin lawal mahfuz tun ma kafin Allah subhanahu wataala yayi nufin zartar da wannan abun ya bayyana shi ya zama ya faru. Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin ayoyi da dama domin jan hankalin bayi da kuma dora su ainihin akan daidai. Abin da ya kamata kowane musulmi ya sani cewa duk wani lokaci daga cikin lokuta, to Allah subhanahu wataala ya samar da alkhairi a cikin irin wayannan lokuta, kuma akasin alkhairi ya faru. Zamu ga cewa wato ainihin babu alkhairi da muke tinkawo da shi kamar littafin Allah shine Al-Qur'ani. Malaman ulumul Qur'ani sun ce a dukkan watannin shekara babu watan da Allah bai wahayin Al-Qur'ani ba. Kaga da watan Safar wata ne na sharri, wata ne na musiba, to da Allah ba zai yi wahayin Al-Qur'ani a cikin sa ba. Sannan manzo alaihi salatu wassalam ya faɗi hadisi da dama wanda aka rawaito muna cin gaje su zuwa yanzu, wasu su dai ya faɗe su a cikin watan ainihin Safar. Manzo Allah bai kame ya daina zantar da al'ummar sa addini ba saboda ainihin watan Safar. To sannan kamar yanda na faɗa, manzo alaihi salatu wassalam ya hana ko kuma ya rushe tamfi a aikace. Daga cikin al'adun Larabawa akwai tamfa watan Safa, abin nan watan Shawwal, cewa duk auren da aka yi a cikin watan Shawwal to za a samu matsaloli a ciki, za a samu tashin hankali, za a samu rashin fahimtar juna, za a samu kaza da kaza. Manzo alaihi salam dan ya rusa wannan, sai ya auri waɗansu daga cikin matansa a cikin watan Shawwal, abinda malaman sirri suka tabbatar uwar mu'minai nan Aisha Allah ya kara mata yadda, da uwar mu'minin na Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, duka suna daga cikin wanda manzo alaihi salam ya aura a cikin watan Shawwal. wanda su waɗannan da na ambata suna ma daga cikin mata na kololuwa a wajen manzo Ali sallallahu alaihi wasallam domin fadin Allah da yake turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wasu malamai sai suka ce daga cikin wa tu'wi ilayka man tasha akwai na Aisha akwai na Hafsa akwai na Ummu Salama da sauran wanda malamai suka ambata ma'ana dai waɗannan mata suna daga cikin mata masu matukar daraja bal nana Ummu Salama da nana Aisha su daga cikin mata muhaddatan alqur'ani daga cikin matan manzo Ali sallallahu alaihi wasallam amma kuma a cikin watan Shawwal manzon Allah ya aure su domin ya rushe wato ainihin wacce mugunyar al'ada zaka samu cewa akwai ranaku wanda har yanzu Bahaushe ya canfa irin Asabar irin Laraba sai ga cewa da wahala kaga wani ya yadda an daura masa aure a cikin ranar Laraba ko a wani Asabar ko kuma za wani ainihin ya aurar da yarsa saboda har yanzu wannan dafi da kaikayin canfin nan bai bar da dama daga cikin ainihin zukatan mu ba saboda ka wajibi ne mu kakkabe wannan tunani wanda yake ya ci karo da addinin musulunci malamai suka ce dukkan wani lokaci ko shekara ko wata ko wani duka zarf ne ma'ana wani mazubi ne kaman wani kwano ne wanda kwano zaka iya zubo ruwa a cikin sa zaka iya zuba kwata a cikin sa zaka iya zubo kasa zaka iya zubo abinci to haka nan duk wani wuni wunin da ka cika shi da da'a a wajen Allah wunin da kai farillai kai nafilfilu ka karanta alqur'ani kai zikirin Allah ka sada zumunci ka aikata wa'insu abubuwan da su kusanta ka zuwa ga Allah wannan sun zama wuninnuka na alkhairi a wajen ka wannan ko a cikin watan safar ne ko a cikin kowane wata a cikin shekara amma kuma duk wunin da mutun ya zama ya tsallake iyakokin Allah ya kangare ma Allah ya ki sauke nauyi da Allah ya dora masa kama daga abin da ya shafi farillai ko kuma nafilu ko abin da ya kama da haka wannan wuni ya zama wunin shu'umci a wajen mutum wannan ko koda ɗaya daga cikin wununnuka ne masu daraja da aka ambata kaman goman farko na watan Zulhijji kaman kuma goman ƙarshe na watan Ramadan saboda haka she kenan shu'umci da mutane suke dangantawa ga wurare ko ainihin ashkas wa'insu abubuwa ne wanda yake ba haka suke ba shu'umci yana nan tattare da shi mutum shi kankin kansa shi ya sanya Allah ya faɗa kamar yadda na karanta wannan aya ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya shafe ka mummuna kai daga kankin kanka ne yan uwa abinda ya sanya kullum muke nana ta irin wa'innan maganganu a irin wannan munasaba babu abinda yake kusata bayi zuwa ga Allah sai bin Allah subhanahu wataala sai lizimta sunnan manzo alaihi salam da kuma kokarin kwatanta umarnin Allah subhanahu wataala babu abin da yake nesanta mutane daga Allah kaman ainihin canfe canfe da tsubbace tsubbace da tsafe tsafe da abubuwa wanda suke munana na tabbatar duk wani mai hankali inda mutum zai kai shekara 13 14 15 zuwa sama ba sai an fada masa halin da muke ciki ba hali na zaman dardar hali mara dadi hali na damuwa to kuma tunda muna cikin wannan ashe bai kamata kuma a ƙara wa barna da waki ba duk lokacin da muna cikin musiba kuma muka sake abin da zai jawo wannan musibar to mu ne zamu ji aifin a cikin mu daga cikin abin da zamu samu sauki a wajen Allah shine ne santan dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya hana shine lizimtar umarni na manzo alaihi salatu wasalam malamai suke cewa daga cikin alamu na cewa mutun ya nisanta daga cikin irin wannan canfe-canfe shine duk abin da ya tsara zai yi to yi wannan abun gaba gade a cikin wannan lokaci misali mutun ne yana nufin zai yi aure ko zai aurar kuma ya zamo cewa bai ma yi aunan cewa watan nan da ake cikin watan safar bane ya zamo an ayyana rana an sa za a yi cikin sa to kada wani tunani daga baya ya sa ce a to ai lalle ana cikin watan safar ya kamata a janye mutum yaji cewa a cikin zuciyarsa kaman zai yi aure ne ko zai aure a cikin kowane wata daga cikin ainihin watannin shekara kuma koda wani abu ya faru tare da mutum ya kaddara wannan jarabawa ce daga Allah wanda za ta iya faruwa a kowane wata kuma a kowane lokaci kuma a kowane wuni to irin wannan sa daga cikin alamomi da suke nuna mutum ya barranta daga wannan zai kulla kasuwanci in ta kama zai yi tafiya in ta kama sai yi duk wani muhimmin abu a rayuwa in ta kama a cikin wannan wata kaman yanda zai a cikin sauran watanni amma muddin mutum zai kulla wannan da daga ba sannan ya janye tunanin cewa ai muna cikin watan kaza to ya sani cewa yana daga cikin mutane wanda suke da wannan mummunan kudiri na canfi wanda kuma addinin musulunci ya wuce wannan in dai muna son kusaci zuwa ga Allah to mu yi kokari mu ga cewa mun nisanci sabo ko mai kankantar sa wani malami yana cewa kada ka kalli kankantar laifi ka kalli girman wanda zaka yi ma laifin wannan yana daga cikin abin da yake takawa mutum burki yaga cewa ya nisanci duk wani abin da addinin musulunci ya jakunne a kansa muna fata yadda Allah ya mana albarka da rufin asiri a cikin kowane wata shi ma wannan wata muna fata Allah ya albarkace mu a cikin sa duk abin da muka sa gaba ya ba mu nasara a cikin sa kuma ya ba mu lafiya da zama lafiya dukkan wata damuwa da muke ciki muna fata Allah shi yayi mana
insha Allah na sauraro kada manta ana tare da shirin fatawa ne daga tashar radio Jigawa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Nasir Yahaya kamar yadda muka fada tun da farko akwai tambayoyin ku masu yawa da muke tare da su wanda yanzu zamu fara idan zamu tashi akan tambayar Malam Rufa'i Shu'aibu Basirka da yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma ina son malam ya min bayanin hukuncin yin fidiya ko kuma dandaka da wasu ke fada da ake yi wa dabbobi musamman awaki kan kaza
to babu shakka abinda ya shafi dandaka akwai maganganu da yawa na ko akalla akwai maganganu guda biyu wato ainihin na malamai akwai wanda suka tafi akan karhanci akwai wanda suka tafi kuma ainihin akan halacci wanda suka tafi akan karhanci suka ce domin akwai azabtarwa ga ita wannan dabba da kuma wato ainihin yanke mata wani wata dama da Allah subhanahu wataala ya bata ma'ana dabbobi wanda suke maza Allah subhanahu wataala ya halice su a matsayin maza domin su ɗebe shawo su ta tare da matan waɗannan jinsi nasu amma sai ya zama an datse ita wannan dabba dangane da wannan to ana ganin cewa akwai toye mata yacce wanda kuma suke cewa fidiyan ta halitta babu komai suka ce domin daga cikin abubuwa da aka zana akwai misali abin da ya shafi kaman dabbar suna ko dabbar layya ko dabba ta hadaya cewa to ya halatta ai da wanda suke ainihin dandaka ko inda wannan dandaka bata halatta ba to sai a ce dabban ma da aka dandage to ba ta halatta ai wata ibada wace za a nemi kusaci zuwa ga Allah da wannan dabba wannan tabbatar da cewa da hadaya da layya duka wata ibada ce wanda ake neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ya halatta ai da dandakakken dabba ba ban san wani malami da ya ce ainihin ya haramta a yi ɗaya daga cikin wannan ibadodi na yanka da ita wannan dabba da aka abin nan ba saboda haka dai matsala ce da ni na san malamai sun yi sabani a kai wasu sun karanta wasu kuma sun halatta.
Sai kuma tambayar gaba wadda take cewa akan makalla ko da gaske ne cewa idan mace ta fara yin jinin haila a gidansu wai ko da ruwan gidan ba zai yi sallah ba tambayarsa ko kuma gaba tambayarsa ta biyu kuma yake cewa malam ya halatta idan an idar da sallah a masallaci mutum ya tsaya a gida ya yi sallar da matarsa daga Abubakar Gwadai.
To wannan yana daga cikin wato tatsuniyoyi na ƴan wa'azin turmi zaka ji ƴan wa'azin turmi suna irin waɗannan maganganu cewa idan mace ta fara jinin al'ada a gidansu musiba kaza za ta fada a gidanka akwai ma masu cewa wato Allah sai ya azabtar da ubanta aya ba hadisi wanda kamar yadda muka sani cewa shi aure wani abu ne wanda Allah yake kawo lokacin sa ba na jin cewa wato mace ko namiji za su yi aure lokacin auren nan bai yi ba akwai wanda shi a cikin niyyarsa da kuma himmarsa da wani zai zo yana son auren yarsa tana yi shekara 15 ma zai yi auren da ita to zai zama cewa watan ba za ta samu mijin da ake ga an natsu an yi dinda ɗabi'arsa da addinin sa ba wata sai ta kai shekara 20 wata ma ta wuri 20 din to ai mace ba dabba bace balle tana a ce to shikenan da ta wuce lokacin da tafi kasuwa sai da ita saboda haka babu wata aya ko hadisi wanda ya ambaci wannan akwai wanda zaka yi sa ta irin wannan tatsuniyoyi cewa ai duk lokacin da mace ta kai shekara kaza a gidansu ubanta bai yi mata aure ba to aljanna ma ta haramta gare shi sai ka ce wata aljanna da su suka yi su da kansu saboda haka dai wannan ba magana bace wacce take ainihin mai asali mai tushe balantana makama a addinin musulunci kuma za ka ga shi a ƙarshe shi ma mai irin wannan magana akwai halin da za a samu cewa ta sa'ir ta kai irin wannan shekarun a gida babu wanda ya zo ya aure ta to kaga shi ma babu yadda zai ya shiga cikin abinda yake fada da maulanka gaba tabbaisa ta biyu abin da ya shafi mutumin da ya zama ya rasa jami'i wai zai iya zuwa gida yayi sallah da iyalinsa babu laifi idan mutum ya zo musamman duk kusa da shi babu wani masallaci da basu yi sallah ba babu laifi ya je ya sallah da iyalinsa a gida idan daga shi sai matarsa ne sai ta tsaya a bayansa idan kuma mata biyu zuwa sama ne shikenan ya zama yana gaba so kuma suna ainihin baya gurgurdan dai ainihin yanda yanayin gidan yake in ma akwai yara wanda suke kaman masu dan kwari kaga ya tayin shekara 10, 12, 13 sai su kasance ainihin a bayansa so kuma mata su kasance daga can ainihin bayansu
sai kuma na tambayar gaba wanda bai rubuta suna ba amma yake cewa akar makalla ko ya halasta mutum ya zauna da matar da sai ta ga dama take yin sallah sunan ina ga makon da ya gabata
mun riga mun amsa wannan yawa mun riga mun amsa wannan ga satin da ya gabata
na'am tambayar gaba ta fito daga wajen malam Abba Normal Kwatalo dake karamar hukumar kafin Hausa wanda yake cewa akar makalla ko menene hukuncin matar da ta rasu ranar da aka daura mata aure ma'ana abin da ya shafi sadaki gado da kuma takaba
to kamar yanda malamai suka riga suka tabbatar ko da a ce yanzu ana abin da muka saba cewa an shafa Fatiha ana shafa Fatiha shikenan sai aka ce wannan mai gida ya mutu shikenan wannan mata ta cancanci abubuwa guda uku na farko ta cancanci sadaki ta ci sadakin ta ko kwandala ba za a rage mata ba sannan wannan mata za ta ci gado 100 bisa 100 da ita da matar da ta yi shekara 50 da wannan mai gida ko sama da haka to za su yi musharaka ne akan thumuni ma'ana kashi dai akan takwas sannan kuma za ta yi masa takaba kaman yanda matansa da suka dade tare da shi za su yi masa takaba malamai suka ce saboda Allah subhanahu wataala da yace wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wanda suka rasu daga cikin ku suka bar mata nan Allah bai yi taksisi ba yace suka bar matan da suka tare tare da su ma'ana kawai Allah yake cewa suka bar anything wato abin da suka bar mata saboda haka wannan mata ta cancanci wannan abubuwa da muka fada haka nan da za a ce an daura auren da ita da wanda yake anihin mijin da saurayi ne ko wanda yake abin nan yana da wani auren ko abin da yake kama da haka ana daura aure ba ma tashi daga wurin ba shi ma sai fade mu abin nan sai ta fade ta mutu to shi ma wannan mijin sai ya ci gadanta ma'ana duk abin da ta mallaka sai an kasa an bashi rabi kasancewar miji yana cin wato ainihin rabin dukiya ta matar da ya aura in dai ba ta da yaya ma'ana kenan kaman idan budurwa ce ko ko bazawarar da ba ta da dako daya ana daura aure shikenan sai ta fare ta mutu to shi ma wannan mijin zai ci komai da komai na wato ainihin gadin ta kaman da addinin musulunci ya tanada saboda haka babu sharadin sai wannan mata ta tare ko abin da ya kama da haka
bayar gaba tana cewa kar makalla mutum ne matansa ba sa jituwa wata rana sai ya zo ya tarar da su suna fada sai ya ce da su su fita su sami wani mijinsa aura ko menene hukuncin wannan furci da yi shi ma bai rubuta suna ba
hukuncin wannan furcin shine a tambaye shi me yake nufi domin akwai kamar yadda malaman fiqhu suka ambaci kalmomi da ake saki da su suna cewa akwai kalma sarihiya akwai kuma kalma muhtamala sarihiya kalma shine mutum ya ce wa matarsa ya sake ta ko ya ce ainihin ya sake igiya auranta idan kalman kalma ce ta larabci ya ce anti taliqun ko anti mutallaqatun ko ilhaqi bi ahliki irin wa'annan to wannan malamai suke cewa wannan kai tsaye wato ainihin sake yake nufi amma mutum ya zo ya ce ku je ku nemi wani mijin ku aura zai yi wa gatsi yake tunda kun kasa zama lafiya to in kun isa ku je ku auri wani mijin ba ne ba ku je ku aura magana za ta iya daukar haka duk lokacin da mutum ya faɗi wata kalma kaman ya ce wa matar sa ke wanda tunda dai mun kasa zaman lafiya kawai mu sauƙaƙe wa juna ba za a ce shikenan aure ya abin nan ba ko ne ko ya ce ba na sauƙaƙe miki domin ma Allah sauƙaƙe miki ma'ana na yafe miki duk laifukan da kika yi a bashi kenan ko ku a'a na sauƙaƙe miki aiki kaza da kaza ba sai kin yi nan gaba ba duk lokacin da mutum zai fada wata kalma mai harshen damo malamai suka ce sai an tambaye shi me kake nufi idan yace manufarsa da fadin ku je ku nemi wani miji ku aura yace saki yake nufi shikenan saki ya tabbata in yace ba saki yake nufi ba to ba wanda zai tabbatar masa kuma da saki
sai kuma tambayar gaba da ta fito daga wajen Abubakar Siddiq wanda yake cewa akar makalla ko ya halasta a rinka binne musulmi da waɗanda ba musulmi ba a makabarta guda daya domin naga ana yin haka
to gaskiya
Abubakar Siddiq daga karamar hukumar walci a jihar Bauchi
to wannan gaskiya ba daidai bane ba wato koda makabarta ce ma a ce hukuma ce tace ta kowa da kowa ma'ana zama ne ake na wake da shinkafa a gari da musulmi da wanda ba musulmi ba to abinda ya zama lalle ga su musulmi a iyakance ma kowane bangare nasu ma'ana in ma katanga za a ja tsakani a ce wannan bangaren na wanda ba musulmi ba wannan bangaren kuma na musulmi to dole a yi wannan za mu ga ta a cikin tattafan fiqihu cewa yanzu misali mutumin da ya kiyin sallah yake yin sallah har lokacin ta ya kusa fita za a ja masa kunne za a yi masa gargadi za a yi masa barazana saboda haka yake yin sallan nan har dai lokacin nan ya fice ga baki daya wannan bai wuce rak'a daya ba to anan kotun musulunci za ta yi masa haddi sai a kashe shi kuma amma shi wannan za a binne shi a makabarta ta musulmi ba za a binne shi a makabarta wanda ta ba musulmi ba amma idan ya zama ya kare ta sallar kwata kwata ya ce shi sallar nan ba wajiba bace ba kun ba zai yi ba to wannan za a yi masa kisa wanda yake kisa na an kashe arme kuma shi wannan ba ma za a kawo shi makabarta ta musulmi ba saboda haka musulunci bai yarda a ji a dauki musulmi a binne shi makabarta arna ba kamar yadda kuma ba yarda a dauko wanda yake arna a kawo shi makabarta musulmi ba kamar yadda na faɗa koda makabarta ce ta hadaka to lalle a ga cewa an samu katanga da za a ja zama kowanne ya nufin da bangaren su
Bayar gaba ta fito daga wajen Malam Ahmad Suleiman Kunnishu Andar yau da yake cewa a karamar kalla ya halasta mutum ya daina zuwa masallaci domin yin sallar Juma'a da ma sauran salloli saboda tsoron cutar corona.
To gaskiyar lamari wannan ba abin da ya dace ba ne ba musamman a irin wannan yanayi da za ka ga cewa alhamdulillahi Allah ya samar da kyakkyawan yanayi a halin da muke ciki. Ba na jin cewa mutum kawai zai kaddara shi wannan cutar shi kadai ta hara a ce duk musulmi za su haɗu a masallaci su yi sallar jami'i su yi sallar juma'a su yi sallar idi amma shi ya fake da wannan ya je zaman sa ya ce ya yadda ba zai yi sallar juma'a ba zai yi ainihin jami'i ba saboda wannan gaskiya wannan ya zalunci kansa kuma ya kansa asara mai yawa
sai kuma tambayar da ke cewa kar makalla zuciyata ta kan saka mini wani abu mara daɗi da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wanda kuma kana fadarsa kamar kayi didda ne kuma Allah ya kama mutum da azaba tun daga nan duniya kar makalla ko menene hukuncin hakan sai kuma gaba tambayar sa ta biyu da yake cewa na ji wani mutum yana cewa idan aka saka mutum a cikin wuta ya shiga kenan har abada ne nake son sanin gaskiyar wannan magana daga ƙarshe yake cewa akar makalla salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shi annabin yana yin sa daga Atiku da Al-Amin Muhammad Kacheko a jihar Kano yau gaba tambayar farko shine wanda yake magana cewa zuciyarsa tana saka
na'am wannan abu da ya faɗa akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo alaihi salatu wassalam ya kawo irin wannan koke zuwa ga manzo alaihi salam yace ya maikin Allah ɗayan mu zai ji zuciyarsa tana ra'ayta masa wayansu abubuwa munana wanda in ya faɗa zai ba ya fita daga cikin addinin musulunci wani kawai zuciyarsa zai ta dinga wato ainihin ra'ayta masa shin musuluncin nan ma gaskiya ne shin Allah nan ma gaskiya ne abubuwa dai munana to manzo alaihi salam sai yake cewa Allah ba zai kama al'umma ta da abinda ran ta ya ra'ayta mata ba muddin dai mutum bai furta ba bai kuma yi aiki da wannan ba a wani hadisin manzo alaihi salam yake cewa mutum idan irin wannan ya faru ya ji kaikai ya ji ba dadi wannan shi ke wannan ma tsantsan imani ta tare da shi ma'ana duk lokacin da irin wannan zai faru zuciya ta ra'ayi ta mummuna mai wannan zuciya ya ji ba dadi ya ji kaikai to wannan yana nuna cewa mutum ne na gware mutum ne wanda yake mai imani kyakkyawa manzo alaihi salam sai yake ta to duk irin wanda wannan abin ya faru gare shi sai yace raditu billahi rabban wa bil islam dinan bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasula. Mutum kawai sai fadi wannan kalma, wallahi ka fada su daya ko ka fada su uku, shikenan ka jaba ki kai shiru. To wannan shine kafaran wannan tunanin, kuma sai kai gumba za ka furta ba, shikenan in fara da an riga an wuce gurin. To sannan tabbaita ta biyu
cewa mutum zai shiga wuta.
To wannan ita ma fatawan yan kalakato ce. Fatawan yan kalakato ne wanda za ka ga cewa suna fassara ayoyi wanda ba ilifin yadda suke ba. Abinda malamin musulunci suka tabbatar cewa mutumin da ya zamo ya mutu ba akan musulunci ba, mutumin da ya mutu yana wajen addinin musulunci, mushriki baya musulunci. Wannan su ne ake yi wa bayani cewa madawwama ne, wato ainihin a cikin wuta, so da za su dawoma a cikin wuta. Amma hadisi da yawa sun nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto gobe alkiyama, sauran annabawa ma za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, waliyan Allah za su yi ceto. Wani ceton da za a yi masa na ya cancanci shiga wutan ne, a cece shi bai shiga ba. Wani yana cikin wutan ne, ya zama ainihin a cece shi a fitar da shi. Wannan hadisi ingantattu sun riga sun tabbatar da wannan. Amma manzo alaihi salam ya faɗa yake cewa duk wanda wato ba zai dawwama a cikin wuta ba, duk wanda ya mutu akwai gwargwadon kwayar zarra na imani ainihin a cikin zuciyarsa. Saboda haka wannan magana ce mara tushe, ballantana makama, wannan ainihin magana ce ta yan zalagato, su ne suke faɗin irin waɗannan abubuwa sakamakon yanda suka muni na fahimtar ayoyi. Shi yasa muka sha faɗa muna maimaitawa cewa mutum ba zai ɗauki gundarin aya ya fassara ta ba, sai ya fassara ta gwargwadon yanda manzo alaihi salam ya fassara ta. Duk yadda kake ji ka san Qur'ani, duk yanda kake ganin kana so ka ba Qur'ani kariya, ba kai manzo alaihi salam ba. Kuma shi ya faɗa muna cikin hadisansa cewa mu'minai ba sa da wani ainihin a cikin wuta, ko da mutum ya yi laifin da kai masa azaba, to wannan imanin ba zai ba shi dama ya dawoma a cikin wuta ba. Allah dai zai masa azaba gwargwadon yanda ya so ainihin ya yi masa.
Na'am, sai ga tambayar sa da yake cewa ko manzon Allah yana yin wannan salati da hakar sa.
To manzo alaihi salatu wassalam akwai salatoci da yayi daga cikin salatin Ibrahimiyya. Idan ka samu littafin Malam Albani Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, za ga sigogin salatin Ibrahimiyya wanda ina jin za su kai wajen kusan kala bakwai daban-daban, siga daban-daban, har ma ya ambaci kusan siga guda biyu. Yace shi kansa manzo alaihi salatu wassalam yana yawan karanta su wayannan ainihin sigogin. Abinda malamai suka ce, duk salatin da aka ambaci manzo alaihi salatu wassalam sannan aka ambaci iyalan gidansa, to wannan salati komai gazartarsa ya sami ainihin kamala. Amma duk tsawon salati aka ambaci manzo alaihi salam ba ambaci alayensa ba, to wannan salati ya samu nakasu. Misali mutum yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim, to wannan abubuwan a samu salati ga manzo alaihi salam da iyalan gidansa, sannan kuma a samu taslimi. Don Allah cewa ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. To kaje idan mutum yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi ko ala ali Muhammadin, sai ka ce wa sallim, to kaga wannan wa sallim kai taslimi. Allahumma salli kuma ainihin kai sallu. Saboda ka duk salatin da ya hada wayannan gabobi guda hudu, to shine za a ce ya samu kamala. An yi si salatin kuma ga manzo alaihi salatu wassalam kuma da iyalan gidansa, kuma sannan ka samu taslimi, to wannan salati ainihin ya samu kamala insha Allah.
Na'am. To kamar yadda muka faɗa, shi yanzu zamu ba masu sauraro dama domin kira kai tsaye ta wannan layi 07-33-379-578. Muna fata za a dinga rage sautin rediyo a daidai lokacin da za a kira mu. Assalamu alaikum. So mala Abubakar, bismillah.
To wannan gaba wallahi duk abin da za mu faɗa sai dai ainihin ya zama maimaici. Matsalar take faruwa, wasu ba sa sauraron abin da malamai suke faɗa, wasu kuma suna ɗaukar cewa malamai suna faɗan san zuciyarsu ne, kai wani ma wato mummunan halinsa ya kai yana wa malamai fassara cewa ai sai su akai aka biya. Wanda kuma na tabbatar da cewa duk wanda bai yi karatu ba zai iya sanin me shari'a take so ba. Shugabanni ba wai yanzu aka fara yin shugabanni wanda suke karkatattu ba, an yi shugabanni wanda suke da munin hali sama da shekara 1000 da ta wuce. Irin wannan inda zaka ji malamai sun baje ma kundin tarihi, wallahi sai ka ce wayansu shugabannin a yanzu ma kamar wasu ƙwarye-ƙwaryen waliyai ne akan wayansu shugabanni wanda a yanzu suka wuce shekaru da yawa. Abinda malamai suke cewa, idan aka samu shugaba wanda yake salihi, to shi kenan a ci gaba da yi masa addu'a ya samu wannan salaha. Wannan salaha ta tabbata, nagartarsa ta zama ainihin ta tabbata. Idan aka samu wanda yake karkatacce, to a yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya shirya shi, ya saita shi, ya dawo da shi a kan daidai. Kuma inda muna da lissafi don Allah duk tsine-tsinen da ake da la'anta, wannan bai taɓa sauke wani mai mulki wa'arin mulkinsa bai cika ba. Mutane su yi tsine-tsinen, su yi la'ance-la'ancen, amma wannan ba zai sauke shi ba. Ba ma wannan ba, wannan tsine-tsinen da ake kusan 90 a cikin 100 ko da 5 ma ba ma zai kai kunnensa ba. In ce ko sai ya kai kunnensa in ma haushi ake so ya ji sannan ya ji, to bai ma san abin da ake ba. Maganar taka za ka yi ta kai sai ya ku ya ku. Baka isa ka zai kai masa wannan ba. Saboda haka aqida ta Ahlus Sunna shine idan an samu shugaba wanda yake murdadde, wanda yake mara alqibla, dungaye masa addu'a, Allah ya shirya shi, Allah ya maida shi mutumin kirki. Domin abinda malaman mu suka karantar da mu cewa idan ya zamo shugaba zamo bala'antacce, yana tsantsinawa mabiya kuda. To kuma shikenan sai suka ci gaba da la'antarsa, to kuma zai ƙara lalacewa, ya ƙara bala'ancewa, kuma duk sharrin nasa dai akan talakawa zai ƙara dawowa. To amma sai ya zamo cewa ainihin ana masa addu'a Allah shirya shi, babu wata zuciya da ta gagara Allah subhanahu wataala ya saita ta. Babu wani mutum din lalacewarsa da zaka yanke masa gauna kace Allah ba zai iya shirya shi ba, don ba wanda ya ce ya sai shiga tsakanin ainihin Allah da bawansa. Irin wannan munasaba dukan fadi ɗaya daga cikin malaman mu wanda bai lafiya, muna fata Allah ya bashi lafiya, mutumin kirki mai saukin hali, shekaru da dama ya zo ya dunka hulunansa zanna bukar guda biyu masu tsada, an zo zai yi aure, an yanka masa sadakin aure wanda kusan wannan hulunan za su iya biyan sadakin auren. To ya wanke wannan huluna ya shanya, shikenan sai wani ya lallabo ya sace huluna. Shikenan sai ƴan uwa suka tazo, kai wannan bala'o Allah tsine masa, Allah tsine masa, ce kai kai ku daina tsine masa, ku daina tsine masa. Ba ku tsine masa ba ya sace huluna, to in ku tsine masa ni ma sai sace ne. To saboda haka kaga wannan shine ainihin tunani da kuma ainihin sanin ya kamata. Saboda haka dukka karanta sira wallahi ba za ka taba gani daga cikin al'adar mutanen kirki suna tsine wa shugabanni ba. Wannan ba al'ada duk wani mutumin kirki ba ne. Za ka samu ko dai wato ainihin jahili ne kwata-kwata bai ma san addini ba, bai san rayuwa ba, ko kuma wani mutum ne wanda yake mai son shugabanci, bai san mai shugabanci ba. Wani abin takaici buƙatarsa sai kawai zai nema ta ƙiwuwa. Saboda haka shi daga nan in ma da za a yi wa mutum 1000 shi tun da ya rasa, to mu shugabancin ba na kirki ba ne, ba mugu ne, fajiri ne, kuma da Allah zai jarrabi irin waɗannan mutanen. Ya dora su akan wannan matsayin wallahi sai sun fi wancan abin da ba daidai ba. Irin wannan munasabar wato mukan fara da bayani domin mutane su gane cewa harkar shugabanci wallahi ba abu bane wanda yake mai sauki. Na san yanzu da dama sun ji wata kissa wadda ta yawaita. Akwai gwamna wanda har yanzu yana ci daga cikin jihohi. Ana ba mu labari cewa akwai daga cikin mutane wanda suke masu kazanta harshe. Yi ta zagin shi wannan gwamna azzalimi barawo, wata rana sai ya shirya dabara cewa yana so ya ga shi wannan mutumin. Shikenan yace ya dauko abun hawa na haya, ko dai kace irin a daidaita din nan, ko dai wani abun hawa na haya. Shikenan ya dauka ya zo da suka shiga masu ba da kisa suka ce sai ya dauko kuɗi ko dai 200,000 ko da 50, sai ce to ungo ka je ka ba shi ne abun hawan sai ka dawo, ni kuma mu ga maganin da zamu yi. Dama kuma ya shirya da security ya faɗa musu abinda yake bukata. Gogon ka yana fita sai ya dauki 2000 a yadda aka faɗa, sai ya ba mai abin ya tafi ya soke sauran. Shikenan mai abun hawa zai fita security suka tare suka ce ya sallame ka, nawa ya baka? Ya fiddo 2000. To shikenan sai aka ce ya dakata. Yana shiga gwamnati yake tabbata ka sallame shi ka bashi kuɗin, yace eh. Sai ga security sun shigo da mai abun hawa. Kai nawa wannan ya baka? Yace 2000. Yace to yanzu kai ne kake tsine min, kana cewa ni barawo ne, ni azzalimi ne. Yanzu karo ɗaya na baka kuɗi irin wannan nace ka bashi haka, nace ka ba mai abun hawan nan. Amma sai gashi ka bashi 2000 ka soke saura. yanzu in kai inda kai ne gwamnatin jihar nan dan Allah wace da sata za kai yanzu karo daya ne ni kuma duk makogarin kudin nan a hannu na yake ko da yaushe ne yake turowa to in ma nayi sata ne mai laifi na tunda sun shigo da yawa amma kai karo daya ga abin da kai daga nan shikenan ya jaba ke shi wallahi zaka sa mutane suna irin wannan abubuwan saboda mutum bai taba rike matsayi na shugabanci ko mai kankanta sa ba
wallahi abun ba za ka malama rigi ne
shi ba tabbas in kai ka bincika wallahi sai ga rigi ne kawai haka ai abin nan wani ya ji ga wani saboda haka kamata mu dawo akan saiti mu sani cewa tsinuwa da zagi ba shi ke gyara dan adam ba in dai muna son alheri to mu yi wa shugabanni addu'an Allah ya shirya su gyara halayen su Allah sai ya dawo da alkhairin su akan mu Allah ya sa mu dace
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
kana tare da injiniya sahibi da kauga
to malamin injiniya bismillah
to kamar da nake da shi shine idan ana sallah za ta da wani lokacin an kira mutum Allah ya waya kina kamata yi kasi wannan rinjin wayar ko kuma ya bar wayar tana rinji waje ne abin da yake dacewa
na'am to mun gode
masha Allah to abinda dai yafi kamata na farko ma mutun ya iya kokari yaga cewa in dai ba mantuwa ba yaga cewa anifin ya kashe wayar sa domin kashe wayar shi zai sa kai ka samu natsuwa kuma ka dauki hankalin wanda suke kusa da kai ba to idan hakan ba ta faru ba ma'ana mutun ya manta ya shiga idan aka kira shi malamai sun ce ya halatta ka daga kawai sai ka ce subhanallah tun a cikin littafin ahlali ma an fada wa man nadahu ahadun fa qala subhanallah fala shay alayhi wanda duk wani ya kira sai ya ce subhanallah to babu kuma domin ita subhanallah dama kalma ce akwai ta a cikin sallah akwai subhan rabbil ala akwai subhan rabbil azim to duk lokacin da mutun ya kira din ka ce subhanallah in dai ba jahili bane to ya san cewa cikin sallah kake to daga nan kun ba zai ci gaba da bugowa ba amma mutun ya ce ta kokarin da an bugo ya kashe sai ya zama duk an tarotsa tunaninsa an doke shi daga sallah kuma zuwa ga waya sannan makocin sa ma an lalata masa tunani saboda ka babu laifi idan ka manta din ba ka kashe ba lokacin da ka shiga ga kila ka sai ka ce subhanallah to daga jin haka in dai wanda ya san addini ne zai daga maka kafa akalla ya baka minti 10 zuwa 15 kafin ya sake bugowa
akwai tambayar da ta fito daga wajen malam Talimu a jihar Kano wanda yake cewa akar maka lamutin ne yayi zina da matar aure kuma sai ya ji wani hadisi ya ce duk wanda yayi zina da matar aure ranar alkiyama za a kwashi ladansa gaba daya a baiwa mijin matar sabadiyar haka hankalin sai tashi yayi kamar zai kashe kansa sannan kuma kai yake cewa yaji kuma an ce koda tuba mutum yayi Allah ba zai karbi wannan tuba nasa ba shine yake son ka faɗa masa gaskiyar wannan al'amari daga Talimu a jihar Kano
to wannan duka yana daga cikin illar wa'azin yan kalakato masu wa'azin turmi duk bakunan su ake jin irin wannan abuwa babu wani musulmi ballanta na malami da yake shakkun haramcin zina zina haramun ne haramun ne haramun ne koda ba wai da mata aure ba manzo alayhi salam yace wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min babu wani mazinaci da zai yi zina alhali akwai imani tattare da shi wasu malamai suka ce sai an dauke hankalinsa wato ya zan bai tunanin imani kwata kwata ko kuma a ma danye imanin sannan yaje wannan aika aika hadisi yake cewa ran mu'mini yafi kaba kima a wajen Allah amma duk da haka sai aka ce wanda ya taba aure yin zina aka kashe shi to wannan zai nuna maka shi ba karamin laifi bane ba to amma kuma duk da haka Allah da kansa yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayi wanda ya zama ainihin kuna yin banna ga kawunan ku kada ku yake kauna daga rahmar Allah domin Allah ne gafarta zunubai ne gabaki daya abinda kawai mutum zai mutu bai tubi ba ki gafarta masa shine shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka yin zina da kowace mata haramun ne kuma yin zina da matar aure wato laifi ne ga Allah da kuma cin amanan shi wannan miji nata wannan ba mai shakku akan haka amma kuma ce wai a kwashe ladan shi wannan mutum ga baki da ba mijin wannan matar to wannan babu wani nassi ko da ma ainihin wanda yake hadisi mai ruwan da ya bace wannan abu ne wanda yake ainihin da molanka saboda haka abin da nake ga mishi wancan da yayi wannan abu na farko ka rufa maka kanka asiri kada ka kuskura ka je ka samu mijin matarka sai kai kar ka kuskura kone ya baka shawara kada ka same shi kai ta neman gafara Allah kuma sannan shi wannan mijin mata ka cigaba da yi masa addu'o'i da alkhairi in Allah so sai yafe maka kuma ayin nufin Allah sai ya ayin nufin zamo ran ta sharke ma ba zai caje ka akan wannan ba
assalamu alaikum da muke magana
da da sai su yi zuwa ba sai mun ga bai
to bismillah
wa alaikum adu'a
Na
to na farko kamar yanda muka sani addinin musulunci ya tanada cewa mai gida ya yi matarsa hidima ya zama dukkan bukatunta abincin ta ne abin shan ta tufafin ta matsugunin ta duka mai gida shine yake irin wannan abubuwa ba laifi bane ba mace ta taimaka wa mijinta ga waɗansu ayyuka wanda a hurumin mata da kuma matsayin su suna yin irin wannan ayyuka din misali yanzu na Asma bint Abi Bakar radiyallahu ta'ala anhuma mata sayyidina Zubair bin Awwam Allah ya kara musu yadda ga baki da ta kasance ta kan je gona ta dauko kayan abinci mana ta dauko abincin dabbobi abincin dokin Zubair take masa nufin abinci sai ta dauko daga gona ta zo ta kawo masa gida har ma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da ita yace Asma'u ina zaki je tace ai daga gona take tawo wa dokin Zubair wato ai nufin ko dai kace ciyawa ko kuma ƴaƴan dabino ai nufin shi doki din yake ci Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya tausaya mata ina mace ta koya rage mata hanya dauko ta sai ta ce a'a saboda haka sai ta ji kunya ba ta yi da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin nan ba to saboda haka sai malamai suka ce idan wani abu ne wanda ya zama labudda mace za ta iya ta yi amma abinda ba a yadda ba mace ta yi fitar da addinin musulunci bai yadda da ita ba ta fitar da bangarori na jikinta wanda addinin musulunci bai yadda ta fitar ba yanzu misali idan ya zamo cewa bukatar wannan ta kama wannan Allah mai gidan nan baya nan za ta iya saka hijabin ta a cikin mutunci ta je ta dauko ruwa ta kawo wannan ba za a ce ai nufin an yi haramu ba amma kuma kada ya zamo cewa al'adar masu gidaje ai nufin ba za su kawo ruwa ba sai dai matan su dinga yin wannan sannan zancen cewa in mace ta kawo ruwa in aka yi alwala ko wankan janaba bai wannan duka tatsuniya ce wani abun tausayi akwai ɗaya daga cikin malamanmu yana faɗa mana wani alaran mansu matan su ke zuwa daukar ruwa sannan almajiran su je su dauko ruwa wai ruwan da matan su suka dauko sai dai a yi abinci da shi amma kuma zai ci abincin to amma kuma ba zai alwala da ruwan da matan suka debo ba sai dai wanda albajiri suka debo to inda aka yi abinci ka cinye to me bambanci kuma tsakanin abincin da ka ci da kuma abin da shafi alwala in dai haramun ne to kaga haramun ce a cikin cikin ka kuma yau zaka zo ka bauta ma Allah da haramun a cikin cikin ka saboda haka zancen cewa wai idan mace ta dauko ruwa ba zai yi wankan janaba ba ba zai alwala ba wannan tatsuniya ce ba addinin musulunci bane
akwai tambayar malam Yusha'u Abubakar dake kalam a kalmar kuma taura a nan jihar Jigawa yake cewa akan makalla ko wannan irin aski mutum zai yi wanda zai dace da sunna da kuma abin da ya shafi yankan farce sannan mutum zai iya aski gemunsa ba tare da ya yi laifi ba ya zauna haka
to aski abinda aka sani a musulunci ko dai mutum ya aski gashinsa ko ainihin ya zamo ya saisaye shi abinda musulunci bai yadda ba shi ne aski wani bangare a bar wani bangare kamar yadda zaka ga wani suna yi akwai wanda zaka ga cewa sun aske dukkan gefen kan sai a bar su ma a tsakiyar kai na kasa wani gammo ko kamar wani tozon sa ko kuma wani sai kaga cewa an aske ko ina sai a bar wani zirin su ma tun daga goshin sa har zuwa gefen sa kamar wata yadda kowa kai masa to wannan shine alqazu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ba ma abin da ya shafi masu hankali baligai ba hatta yara manzo Allah bai da ai musu wannan ba wani yazo da yaran sa gaba ga manzo alaihi salam yaga cewa an aske wani bangare na kan sannan kuma ga gashi wani bangaren manzo Allah yake cewa ko dai a aske gabaki daya ko kuma a bar shi gabaki daya saboda haka wannan kamancece ne yana da wanda suke nufin ba musulmi ba abin takeice zaka ga yanzu matasan mu sun dauko wannan bakar al'ada sai kaga cewa ko ina an aske shi an bar wata isuma dil a zakiyar kai ko kuma sai kaga wata suma kaman dutsen kuga aka ko ina ai dafin an saboda kawai nan gaskiya haramun ne haramun ne haramun ne addinin musulunci ya dukan ya hana wannan shi kuma yankan farce duka lokacin da farce yayi tsawo to shikenan na kafa da na hannu ana so a yi nufin a dace manzo alayhi salam ya ce khamsin min al-fitra wato a wani hadisi kenan wato abubuwa guda biyar tadodi ne wanda suke na addinin musulunci aka ambaci yin shayi shine yi wa ainihin yaro kaciya sannan aka ambaci datse gashin baki sannan aka ambaci yanke ainihin farce da ainihin sauransu sannan abin da ya shafi gemu sunnan manzo alaihi salam ya hana ainihin aske gemu akwai bambanci tsakanin aske gemu da rage gemu aske gemun nan addinin musulunci ya riga ya hana manzo alaihi salam abin da yake cewa ku cika geman yakku ku datse gashin bakinku domin ku saba mai yahudawa yahudawa sune suke aske gemunan su sai ya zama ainihin sun bar gashin bakin su to addinin musulunci ya hana mutun yi wannan ya kamanceceniya da wato ainihin yahudawa zaka samu kusan duk mafi yawan annabawan Allah kai malamai sun ce in ba annabi adam alaihi salam ba babu wani annabin da bashi da gemu shi annabi adam alaihi salam haka nan Allah ya halitta shi ko kwadan gemu bai fito masa ba shi yasa ma wasu suke cewa yan aljanna za su tashi da sifa ta annabi adam ba da gemuna ba ainihin aljanna Allah dai shine mafi sani to amma in ba annabi adam ba duk annabawan Allah idan an tashi kwatanta su annabi Musa ne annabi Ibrahim ne annabi wani ne za ka ga cewa ainihin suna da gemuna ku duba lokacin da aka bauta ta wa dansa annabi Musa alaihi salam yazo a fusace sai ya kama gemun annabi Haruna da gashin kansa abin nan sai ya kama yana jawo zuwa gare shi yake cewa yabna umma la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si ya kai ainihin dan uwana kada ka kama gashin kai yana da geman ya ta kama kana ta saboda haka duk zaga annabawa da sauran sahabbayin su duk haka zagan su ainihin suna da wannan saboda haka a gemu yana daga cikin kamala kuma ado ne ma wajen da namiji kuma wani abun sha'awa sai bincike na zamani ya nuna cewa shi kansa gashin gemu wani security ne wato wani tsaro ne na musamman a wajen fuskar da namiji akwai wayansu abubuwa wanda ainihin suke na cuta ne idan sun dun faro fuska to gashin gemu shine yake zama security kaman yanda gashin da yake cikin hanci shi ma akwai cututtukan da ainihin gashin hanci yake hana wannan cututtukan su shiga to haka nan ainihin zaka ga cewa Allah ya sa shi wannan gashin gemu ya zama tsaro ne ainihin a wajen fuskar dan adam ko ba komai ya kai dan uwa musulmi ai zaka so a ce kai kama da annabin musulunci zaka so a ce abinda annabin musulunci wanda muka yadda cewa shi muka fi so sama da kawunan mu muka cewa abinda ya sifantu da shi ma mun sifantu da wannan abun ballantana ma abinda ba hususiya ba kai manzo Allah ma ya kwadaita ainihin akan sa saboda kai ya kamata muka ce mun kwatanta
assalamu alaikum salamu alaikum
alaikum assalam
da muke magana to malam shaibu bismillah a gurguje
ana da wata malama ina yin banga jiya da kuma fatan alkai
ina godiya bismillah
dan ta ita ce me ne ne hukuncin mutumin da yake shiga gidan radio kuma fanya yada labarai yake fadar maganganu a halin kuma ya san ƙarya ne ba gaskiya bane irin wannan ƙaryar tana da bambanci
mun gode malam shaibu
to duka ƙarya haramun ce amma ƙaryar da za a wato ainihin yi ta zagaye duniya ta tafi wurare masu nisa ta fi muni ya inganta hadisin bukhari manzo alaihi salatu wassalam ya ga mutane daban-daban ana yi musu azabobi in ban manta ba yaga wani wanda ake farka lebansa sai a farke lebansa a tsarge shi har sai ya zo wajen kunnansa bayan dan lokaci kuma sai wurin ya saki hadiya kuma sai a saki barkewa to sai yake tambayar mala'ika cewa wane ne wannan ko suwaye ake mai irin wannan azabar manzo alaihi salam yake cewa sai mala'ika ke ce su ne wanda suke fadin ƙarya kankanin lokaci da mota zagaye duniya gabaki daya har malamai a wannan hadisin malaman wannan zamani suka ce to wannan hadisi yana nuna mu'jiza ta manzo alaihi salam lokacin da ya faɗi wannan hadisi babu social media babu gidajen yada labaru irin su TV da radio lokacin magana ce ta kawai in ma ana son kai sako da gaggawa a doki a fita a guje amma a ce ya faɗi ƙarya kankanin lokaci ta game duniya shi lokacin zai zo a yanzu idan mutum ya zo ya faɗi ƙarya a gidan radio ko social media a cikin 'yan seconds duk ta game duniya ga baki da saboda ga ƙaryar da za a zauna a faɗa gaban mutum ɗaya biyu bata kai munin wanda za ta game duniya ga baki ɗaya ba don za ka cewa wani ya aiki da wannan abin ya dauka daidai ne
kafin mu kai ga rufe shirin da makar makalla akwai tambayar da ta fito daga wajen Malam Sani Zakari dake karamar hukumar Warji a jihar Bauchi koda gurguje ne yana cewa malam ko ya halasta mace ta rinka yi wa mijinta addu'a idan ta samu labari zai mata doki ya zama sannan kuma ya halasta matar ta rinka rage kudin cefinin da yake bata saboda gaba ba tare da ta yi shawara ci ba
to malam Sarsu ta ce addu'a tana masa addu'an Allah sa ai a cikin kwanciyar hankali Allah ya bada nasara Allah ya kade fitintinu ko kuwa idan haka ne wannan ya halatta kuma ba aure tashi biki rike mijin kiki tawo addu'a Allah ya buda masa daga falalarsa Allah ya kare shi daga dukkan fitintinu da musibi wannan abu ne mai kyau idan kuma tana nufin bakar addu'a to wannan haramun ne haramun ne haramun ne Allah ne ba shi dama ainihin ya zama yayi kuma baki da maslaha idan kika yi masa munin addu'a ya shiga cikin mugunan yanayi kima zaki dana ku dake sannan maganan kudin cefanai idan ya zama miji ya bada kudin cefane kuma wannan su ne bukatar to ba daidai bane ba ta rage ta wata bukata zance cewa za ta aje saboda gaba to ai Allah subhanahu wataala shi yasa abin da za ya gaban gaban ma Allah sai kawo budi sama da halin da ake ciki amma idan ya zama ragewar ba za ta cuci bukatun da ake na yau da kullum ba ma'ana ba za a tauye shi mai gida ya bada kudin nama ya zo miyan nan ba a sa nama ba ba albasa ba magi ba kaza to idan komai ya isa chip chip dan ta rage wani abu wannan ba za ta yi laifi ba wallahi alam
masha Allah ba su raro duka saboda yadda lokaci a daidai wannan wuri za mu da cikin wannan shiri a gurgurda za a iya ci gaba da turo tambayoyi a wannan lambar waya 0907739377 ko 0807582598 a madadin ofishin gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar da yake daukar nauyin zuwan shirin a kowane mako tare da babban malaminmu Sheikh Malam Nasir Yahaya wanda yake tare da Malam Rabiu da Malam Khamis a kowane lokaci a madadin shugaban gidan wato gidajen rediyon jihar Jigawa Alhaji Matiya Ali Zainab Jeciro Maci ta sada ne da ku Salisu Shaibu Dutse ke fatan mu sadu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh